La da da di da 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 da.
Da da di da 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 da. Da da di da 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 da. Da di da 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 da. Da di da 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 da.
Be my lover, wanna be my lover.
Looking back on all the time we've been together, you ought to know by now. My lover, wanna be my lover. Go ahead and take your time, boy, you gotta be secure. Before I make you mine, baby, you have to be sure you wanna be my lover. La da da di da da.
Da 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 da